mana yan mata mu ji mana da ki zo mana yan mata mu je mana kar ki juya ki ban baya san ki zai zama kaya fito fito ki bar buya ba mu ji tare kalamai muke musaya duk rijiya kan soyayya ra'ayi ya zam daya ga mu tare mai walwali na idanu yan mata sandu tun daga ki a hannuna zan ba ki kula fa makauniyar zuciya a zahiri ba irin ta rike ki ta rairaye ta haka so ne makauniyar zuciya a zahiri misalai muka jira ni dake kware zan tare da dalilai araina fama nake taya zan bude mukullai in har zan farta farci sake so kin shigen duniya so malamin duniya ko mai kan shi zan makauniyar zuciya a zahiri ba irinta rike ki ta rairaye ta haka so ne Nagaza, ingane, ya kikeli Nagaza, ingrata, ya akeli